samar da wadatar makamashi kuma akan farashi mai sauki da dai bangare ya karfafa matakan kare muhalli daga illolin da canjin yanayi ya haddasa wa duniya a yau buri ne da a shekarun baya-bayan nan kasashen Afirka suka kudure aniyar cimma don samar da ci gaba mai dorewa mafarin wannan taro na canza yawo a tsakanin kwararru a fannin makamashi da jami'an kare haƙƙin jama'a don duba ta inda za a bullowa wannan yunkuri kwararre akan sha'anin makamashin zamani Professor Albert Wright na daga cikin waɗanda suka shirya wannan taro
les énergies renouvelables se présentent comme une option efficace pour lutter contre la pauvreté
yace makamashin zamani wani abu ne dake da matukar muhimmanci wajen yaki da talauci a karkara wanda kuma ke taimakawa a samu ci gaba mai dorewa sannan hanya ce ta samar da wuta cikin tsafta wanda kuma akan iya samun ta dare da rana amfani da makamashin zamani wata hanya ce ta samar da aikin yi ga jama'ar cikin gida wani alfanu na daban game da irin wannan makamashi shine rage karfin tururin dake gurbata muhalli
the faible impact de nuisance sur l'environnement des systèmes à énergie renouvelable
rashin zamanantar da hanyoyin samar da makamashi musamman wutar lantarki wata matsala ce da jami'an kare haƙƙin mabukata suka jima suna jan hankulan hukumomi a kanta a nan Niger shugaban kungiyar adadace wadata Muhammad Nuri na cewa wannan taro dama ce ta bada shawarwarin da za su kai ga samun mafita
a dokokin akwai abin da ake cewa yanci na samun muhalli ingantacce da abin makamashin da zai kawo wa gurbatan muhalli ko ya kawo gurbatan yanayi ba a yi ba mara ba sosai da shi makamashi mai inganci wanda bai yada matsala akan muhalli mai tsafta dole ne mu yi mara ba da shi don mu kara gaita jama'a a yi amfani da irin wannan fusa'a ta samun makamashi wanda ba ta da matsala akan muhalli ba ta da matsala akan lahiyar mu ba shi da matsala akan dabobi ba shi da matsala akan kowa
tsohon ministan makamashi Alhaji Rabiu Hassan Yari dake cikin waɗanda aka gayyato domin ba da gudunmuwa yayi na'am da wannan yunkuri na kasashen Afirka
zahirin ranar nan arziki ne babba da Allah ya ba mu mai amma muna wargi da shi to don haka ne aka ce ya kamata a motsa mutane mu gani ko ina cikin Afirka wato ko ina akwai hasken rana inda kasashen ma Turawa inda ba su da ranar sosai suna umfani kware da shi to ya kamata mu ma mu halka mu yi umfani da wannan abu akwai na iska akwai na ruwa su ma suna bada duka wato makamashi sosai
jamhuriyar Niger mai yawan jama'a miliyan 22 na sayan wutar lantarki daga Najeriya ko da yake kasar ta mallaki wasu tashoshin samar da wutar lantarki da injin duk da cewa wani dan kasar ta Niger Professor Alumini Jofo ne ya fara gano hanyar samar da wutar lantarki da hasken rana yunkurin gina madatsar ruwa a ƙauyen kan daji na jihar Talaberi da nufin samar da wuta ya citira yau shekaru sama da 40 Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger